أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ليفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا وتوفيقا يا رب العالمين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dukkan yabo da jinjinawa sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala, Allah mai kowa mai komi, wanda cikin ikon shi da amincewa shi da kadartawarsa ya hada mu a wannan yammaci na ranar Litinin, wanda ya daidai da 2 ga watan Safar, 2 ga watan Rabiul Awwal, hijira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina 447, wanda ya dace ma 25 ga watan 8 miladiya ta 2025. A wannan masallaci mai tarin albarka, Masjidul Tauhid, wanda aka fi sani da masallacin Alhaji Tukur, ba dan komi ba sai dan fara karatu halqa ta abin da ya shafi tauhidi, a masallacin tauhidi. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana tawfiki. Wato, daman masallacin na tauhidi ne, kuma sai zamanto za a assasa wata halqa ta tauhidi, a ci gaba da bayani game da abin da ya shafi tauhidi. Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu, Allah subhanahu wa ta'ala ya karfafa ma wanda suke tsaye akan wannan masallaci, musamman ma kwamitin masallaci, daga cikinsu irinsu Sheikh Isa da kuma latijawan wannan masallaci. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara ma rayuwarsa albarka a irin wannan tunani da suka yi na wato ganin cewa an assasa wato irin halaqatul ilm a cikin wannan masallaci. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana tawfiki, ya datar da mu, kuma ya sanya a cikin mizani gabaki daya. Wato, wannan rana ƴan uwa an hassashe ta da ikon Allah za a ringa karatu cikin wato littattafan tauhidi, wanda kuma littafin farko da za mu fara zai zamanto kamar shinhuda ce, kafin duk yana da alaka da tauhidi, amma zai zamanto wata shinhuda ce kafin mu shiga wato irin manya-manyan littattafai wanda suke a cikin fanni. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana tawfiki. ‘Yan uwa, kafin mu fara game da abin da ya shafi littafin wannan, yana da kyau ya zamanto mun ɗan yi shinhuda game da abin da ya shafi musulunci da kuma wato abin da ya shafi tauhidi. Da musulunci, ya ‘yan uwa, ni'ima ce babba wadda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi mana a doron duniya. Kana gani an haife ka kana cikin musulmi, kana musulmi, kana rayuwa cikin musulmi, to wannan ni'ima da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi maka, baka san ba irin daɗin ni'imar ta, sai ka gamu da wanda ba musulmi ba yanzu ya shigo musulunci zai ga ima irin jin daɗin da yake tattare da shi. To wallahi, kaf a rayuwa babu babban ni'ima da ya kamata mutum ya jajirce, ya ringa godewa Allah subhanahu wa ta'ala a koda yaushe, kamar wato ni'ima ta musulunci. Saboda musulunci wannan shine tushe, shine gurbi, shine jigo na abin da ya shafi rayuwarka. Yau bakka da wannan musulunci, ka fadi ka mutu, ka san kai ma ina ce makomarka. Matukar baka mutu ba, baka koma ba ga Allah subhanahu wa ta'ala dauke da abin da ya shafi kalma ta musulunci, kalma ta tauhidi, kamar yadda zan mu zo mu gani, to ka koma ka yi asara abin da ya shafi rayuwarka. Wanda mun sani rayuwa kuma bata da garantiya, ‘yan uwa, kai tsaye minti ɗaya, sai gwanda biyu, bakka da tabbas cewa za ka yi shi. Abin da ka ce da shi a lokacin shi ya kamata ya zamanto kari bantu da shi, nan da gobe, nan da jibi, baka sani ba ka kai ko baka kai ba. To shi yasa musulunci nan da Allah subhanahu wataala ya baka ya kamata kai matukar kokari kai rike wannan musulunci, ka san wai menene ya dace kai game da wannan musulunci, menene bai dace ba. Yana daga cikin abin da zamu gani a cikin wannan karatu littafin mu na farko shine fadailul fadlul islam, wato falalan musulunci. Zan mu gani menene ya dace mutum musulmi ya nisanta, menene ya dace ya zo da shi, menene ya kamata kana musulmi a same ka, wato kana dauke da shi. Wato musulunci babban ni'ima ce, wanda kuma idan ka shigo musuluncin babu babban abu wanda ya kai matuka, wanda shine gurbi mafi girma a musulunci, kama abin da ya shafi aqida, kama abin da ya shafi tauhidi. Tauhidi wanda kake da kaje ga baki daya a rayuwar mu, babu wani abu wanda ya kamata a yau da gobe mu ringa tintintini akan shi, mu ringa juyawa muna bincika kanmu cewa wai yaya wannan abu yake kamar tauhidi, kamar yaya alakan mu da Ubangiji subhanahu wataala take. Saboda wannan tauhidi shine sababin da zai dawwamar da mu akan abin da ya shafi addinin musulunci. Matukar baka da tauhidi to wallahi baka da musulunci, amma matukar kana da tauhidi, kana gyara tauhidinka, to wannan sababi ne wanda zai taimaka maka ya zamanto ka dawwama a cikin abin da ya shafi turba, wato ta musulunci. Wanda wannan tauhidi shine abu na farko wanda ya kamata kowa da kowa ya zamanto ya sani. Malam mai hadari yake cewa awwalu ma yajibu 'ala al-mukallaf tashihu imani, ka gyara imaninka, ka san tauhidi, ka san aqidarka. Lasiya ma irin wannan zamani da muke ciki na shubuhohi na fitintunu ko ina abu kaza kaza kaza, to idan baka gyara ba aqidarka nan da nan zai zamanto wani abu ya rude ka, ka huta daga musuluncin, wato baka sani ba. Wanda mun gani cewa maqsudi na halittar dan adam, Allah subhanahu wataala yake cewa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, wato bai halitti wato aljannai da mutane ba face sai dan su bauta wushi Ubangiji subhanahu wataala. Ashe tunda ka san cewa gararin da aka halice ka shine bauta, ka bautawa Allah subhanahu wataala, babban abin da ya kamata ka gyara shine ka gyara wannan ibadataka, wato da farkonta shine abin da ya shafi tauhidi, kadaita Allah da bauta a duk inda kake. Sannan malamai suna cewa tauhidi kamar yadda alqur'ani ya karantar da mu cewa tauhidi ho shine gaya, shine kai matuƙa ta aiko annabawa ga baki daya. Babu wani annabi wanda Ubangiji subhanahu wataala ya aiko face ya aiko shi ne akan mine, akan ya karantar da tauhidi. Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya sabko mushi alqur'ani cewa wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allaha wajtanibut taghut. Hakika Allah subhanahu wataala yace mun aiko wa kowace al'umma manzo. Mi wannan manzon yake kira, yana kiran su ne an i'budu Allaha, ku bautawa Allah, wajtanibut taghut, ku nisanci dukkan wani taghut, ku nisanci dukkan wani abu koma bayan Allah, kada a samu mutun yana bauta mishi. Haka irin fada Allah subhanahu wataala wa ma arsalna min qablika min rusulin illa min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Allah subhanahu wataala yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, bamu aiko ba wani manzo gabaninka ba face sai mun yi mushi wahayin cewa annahu, lamarin yanda yake la ilaha illa ana, Allah yace babu abin da ya cancanta a bautawa da gaskiya sai shi, shine fa'budun, ku bauta mini. Allah subhanahu wataala yace haka. Allah subhanahu wataala yana cewa was'al man arsalna min qablika min rusulina aja'alna min duni ar-rahmani alihatan yu'badun. Da irin makamancin ayoyi da yawa, ashe wannan tauhidi shine abu wanda yake manuhar aiko manzannu. Babu manzan da aka aiko face yana kira zuwa ga tauhidi. Dukkan annabawa kamar yadda mun riga mun sani cewa suna kira ne a tauhidi. Menene ya bambanta? Shine abin da ya shafi shara'i, hukunce-hukunce na wannan annabin shine ya zamanto yana da bambanci da wannan annabi, na wannan annabi yana da bambanci da wannan annabi. Wanda wannan tauhidi ya ƴan uwa, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana koya ma sahabban shi wato abin da ya shafi tauhidi. Ba wai ya zamanto a an tsaya ana karantar kaza, a tauhidi karantar da su yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Duba mu gani hadisin Mu'az manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ko hadisin Abdullahi dan Abbas yarda Allah ta tabbata a gare shi yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake mishi ya gulam ya kai yaro ihfazillah yahfazuka ka kiyaye Allah Allah zai kiyaye ka sai ihfazillah tajidhu tujahaka ka kiyaye Allah zaka samu ubangiji subhanahu wa ta'ala a gaba da kai sai kike mishi wa idza sa'alta fas'alillah idan zaka yi roko to ka roki Allah kaga tauhidi kenan duk wanda zaka roka kada ka roki kowa ka roki Allah subhanahu wa ta'ala wa idza sta'anta fasta'in billahi idan zaka nemi agaji zaka nemi taimako ka nemi taimako a wajen ubangiji subhanahu wa ta'ala tauhidi ne yake karantar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace wa alam ka sani cewa annal ummata cewa al umma gabaki daya law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay'in da za su hadu akan su amfanar da kai da wani abu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace mishi lan yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allah lak wallahi ba za su taba iya amfanar da kai da wani abu face abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya riga ya rubuta maka kaga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana karantar da sahabban shi wato tauhidi wato su zamanto suna rayuwa da shi ba ya zamanto ba an ce tauhidi yanzu mu a rayuwarmu daga an ce tauhidi kawai ka ce a kadaita Allah da bauta kada a gama bauta Allah da wani shikenan ka tsaya ka wadatar da wannan amma da zaka shiga detail kamar yanda zan mu zo mu gani menene wai hakikanin shi tauhidin Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu haka ya yan uwa tauhidi yana daga cikin abu na farko wanda ya kamata wajibi dukkan wani mai kira dukkan wani mai nasiha dukkan wani mai kira zuwa ga addinin musulunci ya fara da tauhidi saboda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama abin da ya fara da shi shine tauhidi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi shekara 13 a Makka yana kira zuwa ga tauhidi a kadaita Allah subhanahu wa ta'ala da bauta haka lokacin da zai aika dan aike lokacin da ya aika Mu'az zuwa Yaman abinda yake mishi innaka ta'ti qauman min ahlil kitab ya kai Mu'az ka san da cewa zaka je wajen wasu mutane wanda ma'abota littahi ne wato masu ilimi ne zaka iske amma sai yake mishi falyakun awwala ma tad'uhu ilayhi shahadati an la ilaha illallah ya zamanto abinda zaka fara kiran su da shi shine su kadaita Allah da bauta su sheda babu abin da ya cancanta amma bauta da gaskiya sai Allah subhanahu wa ta'ala manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya ce mishi bayan in sun maka wannan sun fahimci wannan sun shigo sun yarda sannan ka fara koya musu sallah ashe abu na farko da zamu fara kira lokacin da kake kira ya kai mai kira abinda zaka fara kira shine ka kirayi mutane zuwa ga tauhidi shine farko shine asas saboda dukkan abin da ka gina shi in dai baka gina shi ba akan tauhidi to wannan abun ba zai zamanto ba karbabbe a wajen ubangiji subhanahu wataala haka yana daga cikin abubuwa na abin da ya shafi tauhidi ya ɗan uwa shine sharadi daga cikin sharuda na karbar ayyuka bawa duk aikin da yake yi ba zai zamanto ba karbabbe a wajen ubangiji subhanahu wataala sai yana da tauhidi sai yana da tauhidi sai kai abu da ikhlasi yanzu da zamu dauka wani musulmi ne amma ya zamanto kuma yana kristanci ko kuma yana bautar wani gunki ka gani na warko ya huta daga musulunci amma ya zamanto yana bautawa Allah sannan kuma yana bauta ma wani gunki yana yin sallah yana yin sadaka yana sada zumunci yana kittemakon marayu yana kaza yana kaza shin wannan abubuwa da yake zai zamanto karbabbe a wajen Allah ba zai zamanto ba saboda ni saboda ya gama tarayyar ubangiji subhanahu wataala da wani Allah subhanahu wataala yana fadi mana a cikin alqur'ani wa man arada al-akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura wato dukkan mutumin da ya zamanto yana nufatin ayyukan shi yana nufata da su lahira yana neman sakayya a wajen ubangiji subhanahu wataala ya aikata aikin kirki sai Allah ya ce wa huwa mu'min amma yana cikin mai yana mai imani yana mummuni to wannan sakamakon shi shine zai zamanto an sakauta mishi ga abin da ya zamanto ya aikata kinan kaga sabanin haka nan dukkan mutumin da ya aikata aikin kirki in dai mutum ba mummuni bane in dai baka da tauhidi to wannan abin ba zai zamanto ba karbabbe a wajen ubangiji subhanahu wataala shi yasa wata rana Aisha yarda Allah ta tabbata a gare ta. Take ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, ya rasulullah, akwai ibnu jad'an ɗaya daga cikin mushrikai a Makka, ya kasance yana taimaka ma miskinai, yana ciyar da dukiya, yana kaza yana kaza, idan ana neman mai kyautatawa mutane, idan an zo wajen shi wato shine ƙarshe. To amma dai bai karɓo musulunci, bai shigo musulunci. Tace ya rasulullah, shin wai wannan zai samu sakayya wajen Ubangiji subhanahu wataala a gobara na tashin alkiyama? Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mata, a'a, sakayyar shi a nan duniya Allah zai bashi. Shi yasa dukkan wani wanda zai zo ba musulmi ba, irin turawa da suke shigowa ƙasashenmu, suke zauwa suna gina likitoci, suna taimaka ma marayu, suna taimaka ma wanda suke sun samu ambaliyar ruwa, sun samu kaza, sun samu kaza, wannan abun ba zai zamanto ba sun samu sakayya a gobara na lahira wajen Ubangiji subhanahu wataala. Meye matsala? Shine rishin tauhidi. To haka kai ma duk lokacin da kake aikata aiki, matukar wannan aikin naka baka yi shi ba da tauhidi, baka yi shi ba dan Allah, taimako ne kake baka yi ba dan Allah, kaza ne kake yi baka yi shi ba da ikhlasi, baka yi shi ba da tauhidi, baka yi shi ba dan Allah, to wannan abun ba zai zamanto ba karɓaɓɓe a wajen Allah subhanahu wataala. In Allah ya ga dama a nan duniya ne zai zamanto wato ya sa kauta maka. Allah subhanahu wataala ya kare mu. Haka ya yan uwa, yana daga cikin abinda tauhidi yake karantar da mu, Ibnul Qayyim yake cewa idan ka duba Al-Qur'ani gabaki daya, zaka ga Al-Qur'ani wato yana kira ne zuwa ga a tabbatar da abin da ya shahi tauhidi. Duk wani ayoyi, duk ayar da zaka duba a cikin Al-Qur'ani zaka gani tana ishara ne game da abin da ya shahi tauhidi. Sai babu misali, yace yanzu da zaka dauki Al-Qur'ani zaka ga wasu ayoyi Allah subhanahu wataala yana bada labari ne game da abin da ya shahi sunayen shi da siffofin shi da ayyukan Ubangiji subhanahu wataala. To irin wannan ayoyi suna nuna maka irin abin da ya shahi tauhidi, al-ilmi al-khabari, wato tauhidi suke nuna maka na san cewa, ka san cewa fa lalle wannan abu ya cancanta ga Allah subhanahu wataala, ga sunan da ya dace wa ga Ubangiji subhanahu wataala, ga kaza da ya dace ga Allah subhanahu wataala. Haka yace idan ka duba irin ayoyi wanda suke bayani akan bautawa Allah subhanahu wataala shi kadai, kada a hada bauta Allah da wani, to wannan shine tawuri tauhidul iradi at-talabi, wanda Allah subhanahu wataala daman shi yayi kira cewa a zo a bauta mishi, kada a hada bautar shi da wani. Haka yace idan ka duba irin ayoyi wanda Allah subhanahu wataala yayi umarni ko yayi hanya akan wani abu, to wannan kuma suna haƙƙaƙa maka wato abin da ya shahi tauhidi, suna haƙƙaƙa ma haƙƙin Allah ne, saboda Allah haƙƙin shi shine mu bauta mishi, kada mu hada bautar shi da wani. Kuma idan ya umurce mu da abu mu zo da shi, kene abin da ya umurce mu, kaga suna haƙƙaƙa maka cewa lalle wannan abu, wannan ayoyi da suke bada umarni ko wannan ayoyi da suke hana mu akan abu kaza, lalle suna bada haƙƙi ne na Ubangiji subhanahu wataala. Haka ya ƴan uwa, game da abin da ya shahi ayoyin da suke bayani game da wato irin karamomi da alkhairai da Allah subhanahu wataala ya tanada ma wato masu tauhidi wanda suka yi aikin kirki, to wannan kuma suna maka ishara ce ga sakamakon da mutumin da ya yi tauhidi ga abinda Allah subhanahu wataala zai bashi. Haka yace idan ka duba ayoyin da suke maka bayani game abota shirka, mushrikai da irin abinda Allah ya tanada musu na duniya na azaba da gobara na tashin alkiyama, irin abinda Allah subhanahu wataala ya tanada musu, to wannan kuma yana nuna maka cewa dukkan mutumin da ya huta daga tauhidi, dukkan mutumin da ya huta daga turbata addinin musulunci, ga sakamakon shi a gobe ranar tashin alkiyama. Shi yasa yace idan ka duba Al-Qur'ani gabaki daya, zaka ga babu wata aya face tana maka nuni ne zuwa ga abin da ya shahi wato tauhidi. Tauhidi ya ƴan uwa yana da falala mai kyau, yana da falala da yawa, wanda ya ishe shi falala Allah subhanahu wataala, kamar yadda hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar cewa tauhidi yana gafarta ma wato mutun zunuban shi gabaki daya. Hadisul Qudusi, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rawaito shi daga Ubangiji, Allah yake cewa, ya ibn Adam, ya kai dan Adam, innaka ma da'awtani wa rajawtani ghafartu laka ala ma kana fika wa la ubali. Allah yace, ya kai dan Adam, da zaka zamanto ka nemi gafara ta,
da zaka zo ka nemi wato yahiya ta ka nemi gafarar ubangiji subhanahu wataala ka kaunaci ubangiji Allah yace zai gafarta maka dukkan zanubanka gabaki daya wala ubali ko akabe ka ba Allah subhanahu wataala yace ya kai dan adam law balagatu zunubuka ananas sama da zanubanka za su kai kololuwar sama gabaki daya ce tun daga ƙasa har zuwa sama wato zanubanka ne gabaki daya Allah yace sun mastaghfartani ka nemi gafara ta yace gafartu laka yace zan gafarta maka wala ubali yace kuma ko akaban ka ba kai yace ya ibnu adam ya kai dan adam innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya da zaka zo min da gwalgwadan abin da ya shahi kasa gabaki daya na laifinka ne kuskurenka ne zanubanka ne kaga kasa ba ta yanda za ka iya kilga kasa Allah yace ka zo da zanubanka ne duka kasa gabaki daya amma ka hadi da shi summa laqitani la tushrik bi shay'a sannan ka hadi da ni baka hada bautata da wani Allah yace la ataituka bi qurabiha maghfira yace da nazo maka da gwalgwadan wannan kasan na zanubi gwalgwadan gafarar da zan zo maka ashe tauhidi ya ɗan uwa da zaka zuma Allah subhanahu wataala bakka hada bautar Allah da wani Allah subhanahu wataala dillahin da kai yana iya gafarta maka ya kai ka aljanna wannan me ya kai shi falala me ya kai shi zamanto mutun ya kula da wannan abin da ya shahi wato wannan tauhidi yana daga cikin falala ta tauhidi ya ɗan uwa shine sababi mafi girma wanda yake sanya mutun abin da ya shahi aljanna manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa man shahida an la ilaha illallah dukkan mutumin da ya shaida babu abin da ya cancanta amma bauta da gaskiya sai Allah la sharika lahu ba shi da wani abokin tarayya wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu haka annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama bawan Allah ne kuma manzon shi ne wa anna isa abdullahi wa rasuluhu haka annabi isa bawan Allah ne kuma manzon Allah ne wa kalimatuhu alqaha ila maryam wa ruhun min da kalmar shi ce wadda Allah subhanahu wataala ya jefa ta wato zuwa gana na Maryam kuma wani ruhi ne daga wajen shi yace wa annal jannata wan naru haqqun ya sanar da cewa ya tabbatar da cewa wuta da aljanna gabaki ɗaya gaskiya ne adkhalahu Allahu min ayyi abwabil jannati thamaniya sha Allah subhanahu wataala zai sanya shi aljanna daga dukkan kohohi takwas wanda ya so wato wannan sababi ne kenan ashe tauhidi na ya kai bawa zuwa ga mi zuwa ga abin da ya shahi shiga aljanna ya ɗan uwa yana daga cikin falala ta tauhidi yana haramta ma mutun shiga wuta kana da tauhidi ba kai ba shiga wuta ko ka shiga wuta saboda wani laifi shika irin kaba'ir da kake aikatawa to zamu gani wato yana daga cikin falalar tauhidi kuma za a huddo ka yana daga cikin falalar shi za a haramta ma shiga wuta bil kulliya kamar yadda hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah harrama 'alan nari man qala la ilaha illa Allah yabtaghi bidhalika wajhullah lalle Allah subhanahu wataala ya haramta ma wuta ta ci mutumin da yace la ilaha illa Allah babu abin da ya cancanta amma bauta da gaskiya sai Allah yabtaghi bidhalika wajhullah yana nema da wannan wato neman yarda Allah neman fuska Allah subhanahu wataala ashe tauhidi yana haramta maka kalmar la ilaha illallah tana haramta ma ya zamanto ka ni santa ba kai ba shiga wuta amma wata irin la ilaha illallah la ilaha illallah tare da sharuɗan ta saboda ba irin la ilaha illallah ba irin wato wanda zaka gani mutun ya zo ya zauna yana tai yana tai yana tai wanda idan ka bibiya ma zaka gani yana korewa ne gabaki daya Allah subhanahu wataala ya kare mu to la ilaha illallah tana da sharuɗa guda bakwai ka zo da su wannan ka cika to wannan lalle wuta ta zamanto haramun ta taba jikinka kamar yadda ubangiji kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama wato ya faɗi haka yana daga cikin falalar tauhidi ya ɗan uwa cewa dukkan mutumin da yake da tauhidi gwalgwadan ƙwayar zarra to a ranar lahira hadisu shafa'a Allah subhanahu wataala zai ce ma mala'iku su je su duba a cikin wuta dukkan mutumin da suka gani yana da a cikin zuciyar shi gwalgwadan ƙwayar zarra na imani Allah subhanahu wataala ya ce ku huddo shi gwalgwadan ƙwayar zarra malamai suna fasarta ƙwayar zarra shine wasu suna bada misali irin da lokacin da zaka rihe daki ya zamanto a ɗakin ka akwai wata huda wadda hasken rana yake shigowa to hasken ranar zaka gani a cikin shi akwai wasu irin wato wata kura kura to irin wannan kurai mun sani ba ko an gane ta irin wannan kurai wasu malamai suna ganin ita ce kwaye zarra to wanda yake da irin ta na abin da ya shafi imani da tauhidi inde sababin zunuban shi suka kai shi wuta to za a je a duba a gani irin wanda yake wannan Allah subhanahu wataala zai ce a huddo shi wato ya zaman to an kai shi aljanna a huddo shi a mishi wanka a sa shi aljanna wannan da yana daga ciki wato falala ta abin da ya shafi tauhidi yana daga ciki anan kissa ɗaya daga cikin wato mutane da agobara na tashin alkiyama zai zo da wato abin da ya shafi file ɗin shi littafin shi gabaki ɗaya lahihika ne zunubai ne gabaki ɗaya ya duba a gwada mishi littafin shi gabaki ɗaya a ce wannan haka kake laihinka ne gabaki ɗaya ya ce eh kwarai laihin shi ne baka da wani abu ya ce a shi bai da wani abu bai da musu akan wannan duka ya san tabbata ya san kawai laihin shi ne shi ya aikata sai Allah subhanahu wataala ya sa a huddo wata takarda a ce ai kana dauke da wata kalma wadda a cikin ta akwai kalmatu la ilaha illallah akwai kalmar la ilaha illallah a tattare da ita a dauko wannan kalma gabaki daya a dora ta saman sikeli ta rinjayi dukkan wannan zunuban nashi gabaki daya saboda kalmar tauhidi ce saboda yana da tauhidi bi sababin wannan Allah subhanahu wataala ya mishi gafara akai shi abin da ya shafi aljanna ashe ya yan uwa tauhidi yana daga cikin falalolin shi shine zai kai ka abin da ya shafi wato aljanna dukkan laihin da kake aikatawa matukar wato ba shirka bace ba in dai kana da tauhidi to ubangiji subhanahu wataala zai iya gafarta maka ya sanya ka aljanna haka yana daga cikin falalar tauhidi ya yan uwa shine yana sauƙaƙa ma bawa akan aikata ayyuka na alkhairi akan aikaka ayyuka na da'a dukkan wani aiki na da'a na biyayya ga Allah zaka gani idan kana da tauhidi wannan abun bai ma wahala saboda ka san cewa lalle wannan abu da nake aikatawa wato sakayya ce nake nema a wajen Ubangiji subhanahu wataala amma da zaka samu wani wanda bai da tauhidi zaka gani gwalgwadan sallah zaka gani tana mishi wahala yanzu mu duba mu gani munafukai irin yanda sallah take musu wahala wa idza qamu ila salati qamu kusala raka'a biyu ba zai iya tsaya ba yayin nafila amma zaka ga mutun yana da imani yana da tauhidi bayan sallah zai tashi yayin nafila zai ringa yin rawatib gabaki daya zai ringa sallar wallaha zai ringa shafa'i da witri zai ringa raka'atayil fajr zai ringa qiyamul layli saboda ya san wannan abin sakayya ce yake nema a wajen Ubangiji subhanahu wataala kuma abu ne wanda zai zaman to ya mishi sauki meye sababin yana da imani yana da tauhidi wannan shine sababi ya yan uwa yana daga cikin falalar tauhidi cewa tauhidi shi yake gadarwa dan adam wato abin da ya shafi nutsuwa a doran duniya ka samu mutum a nutse wallahi yana da tauhidi dukkan firgicin da ya zo mishi zaka gani bai huta daga hayyacin shi menene gare shi tauhidi zaka gani idan musiba ta same shi matukar yana da imani yana da tauhidi zai mai da lamarin shi zuwa ga Allah haka wani alkhairi ya same shi bai tada mishi hankali zai maida shi zuwa ga Allah manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa ajaban li amril mu'min yace kai mamaki ga lamarin mummuni idan alkhairi ya same shi ya gode wa Allah ya maida lamarin ga Allah idan sharri ya same shi ya dau hakuri ya maida shi kuma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala cewa kaddara ce ta same shi babu wanda yake samun nutsuwa wallahi nutsuwa ta rayuwa dukkan mutumin da zai zaman to kai ka duba kaga irin wanda Allah subhanahu wataala ya sa suke da wadata amma suka zamanto suna da karancin aqida karancin tauhidi zaka ga mutum ya gaza barci ya gaza saboda kullun lissaki kullun yana tunanin kaza kada yayi asara yau da zai yi asarar wata kaza wallahi da sai kaga ya duburburce gabaki daya amma ka duba kaga mai imani wanda yake da dukiya zaka ganshi mutum ne wallahi mai tawazu mutum ne zaka ga a zo cikin jama'a a zo sallah da shi ya zamna cikin ƴan uwan shi musulmi ƴan uwan shi talakawa yana bibiya waye yake da bukata ya taimaka mishi zaka gani dukkan abin da ya same shi zai maida shi ga Allah subhanahu wataala abin da ya rasa zai maida shi ga Allah subhanahu wataala ya ce dukiya ce zaka ga da kanshi zai ringa cewa wannan dukiya anan zai barta nema zai yi ya gina lahirar shi abin da yake so kare idan ka gani menene sababin wannan shine tauhidi shi yasa Allah subhanahu wataala ya ce alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Wanda suka yi imani basu takuye imanin su da zalunci ba, dan nan zalunci ita ce shirka. Allah yace ulaika lahumul amn, wannan su ne suke da amintuwa, su ne suke da security, su ne suke da tabbaci. Wa hum muhtadun, kuma su ne wanda Allah subhanahu wataala zai shiryar, su ne shiryayyu a ban kasa. Ka gani ashe dan uwa tauhidi yana daga cikin sababi wanda zai taimaka maka wato ya zaman to ka samu nutsuwa wato a rayuwarka ta yau da gobe. Haka ya yan uwa yana daga cikin falala ta tauhidi, shine sababi babba wanda yake sanyawa mutun ya samu shafa'an manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a gobara na tashin alkiyama. Kowa zaka ji yana cewa yana neman ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a gobara na tashin alkiyama, saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yake da shafa'atul uzma, shi yake da babban ceto, shi zai ceto al'ummar duniya gabaki daya. Hadisu shafa'a, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace mana za a zo ranar tashin alkiyama al'ummu sun shiga cikin rudani gabaki daya. A je wajen annabi Adam a ce mishi waye yi magana wajen Ubangiji subhanahu wataala, a yi ma mutane hisabi, yace a'a. A je wajen annabi Nuhu yace a'a. A je annabi Musa, annabi Ibrahim, annabi Musa, annabi Isa, karshe dai sai an je wajen annabin mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai ce ana laha ana laha, nike da ita nike da ita. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai zo wajen Ubangiji subhanahu wataala yayi sujada. A lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Ubangiji subhanahu wataala zai lakanta mishi wasu kalmomi na yabo. A lokacin shi ma bai san ba kalmomin, a lokacin ne za a lakanta mishi su. Yayabi Allah, yayabi Allah, yayabi Allah. A lokacin Ubangiji subhanahu wataala yace mishi ya Muhammad irfa' ra'sak was'al washfa' tushaffa aw kama qal. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mishi ya daga wato kanshi, ya nemi ceto a bashi, ya nemi abin da yake roko a bashi. To wannan ceto da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai cici bayi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana Abu Huraira ya tambaye shi yace ya Rasulullah, yace ya ma'aikin Allah, man as'adun nasu bi shafa'atika yawmal qiyama, wai wane ne daga cikin mutane wanda zai ribatu, wanda yafi dacewa, yafi cancanta, yafi samun abin da ya shahi cetonka a gobara na tashin alkiyama? Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa as'adun nasu bi shafa'ati yawmal qiyama man qala la ilaha illa Allah khalisan min qalbihi, yace wanda yafi dacewa da cetona a gobara na tashin alkiyama shine mutumin da yace la ilaha illa Allah khalisan min qalbihi, yana huddo ta tsantsa tatacciya daga cikin zuciyar shi. Tauhidi tsantsa ka huddo shi daga cikin zuciyarka, kai furucin shi. To wannan idan ka kudurce yana daga cikin sababi wanda zai sa a gobara na tashin alkiyama ya zamanto ka samu ceto na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya yan uwa, ana tauhidi tauhidi a jumulce. Idan zamu dauki tauhidi, ka tambaya wai menene hakikanin tauhidi? Hakikanin tauhidi ya dan uwa shine ka bautawa Allah, kada ka hada bauta Allah da wani, kada ka hada bauta Allah da wani. Ga dukkan abinda Ubangiji subhanahu wataala yake da, yake shi kadai ya cancanta ku, to kada a same ka kana yi wa wani koma bayan Allah subhanahu wataala. Wanda ibada ta hada gabaki daya, idan ka duba nan kusa malam bai usulus salasa ya kawo mana wa anwa'ul ibadati allati amara Allah biha misl al-islam wal-iman wal-ihsan, yace wa minha ad-du'a wal-khawf war-raja wat-tawakkul war-ragaba war-rahaba wal-khushu' wal-khashya wal-inaba wal-isti'ana wal-istighatha wan-nazar waz-zabh wa ghayr dhalika, yace min anwa'il ibadati allati amara Allah biha. Dukkan wannan nau'i'ika, dukkan wani abu wanda kusanta ne ake ga Allah subhanahu wa ta'ala, hakikanin tauhidi shine kada a same ka kana ma wani koma bayan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya yan uwa, hakikanin tauhidi yana daga cikin tauhidi, hakikanin shi ka ringa wato tabbatar da wato abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya baka na karamci, na wadata. Ya zamanto ba za a same ka ba kana iltifat, kana juyawa ga wani abu na wasu mutane, ba za a same ka ba kana dogaro ga wani abin halitta ba Allah subhanahu wa ta'ala ba, ba za a same ka ba kana neman wani ya taimaka maka, kadai wanda kake neman taimako a wajen shine Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Wannan shine hakikanin tauhidi ya yan uwa. ya uwa yana daga cikin hakikanin tauhidi a same ka babu wanda kake so sai Allah subhanahu wataala sama da kowa da komi a same ka ba wanda kake kauna kake so kake kwadayi kake nema a wajen shi kake tsoro in ba Allah subhanahu wataala ba dukkan wani abun halitta kada ya zamanto ya tunzura ka abinda kake nema a wajen Allah abinda kake tsoro a wajen Allah kadai kake tsoro kada ya zamanto ka gama wato tsoranka da tsoran wani tsoran Allah subhanahu wataala haka ya uwa yana daga cikin hakikanin tauhidi shine bawa ya zamanto ya sallama dukkan wato yanayin shi lisanul hal wa lisanul maqal dukkan ya zamanto wato tauhidi ne kake bayyanawa kada ya zamanto a bayyana kana bayyana tauhidi amma a aikata baka aikata tauhidi wanda yana daga cikin musibar da ta shigo al'umma a yanzu zaka gani da yawa daga cikin mutane a bayyana zaka gani mutun yana maka magana ta tauhidi amma a wajen aikatawa hakikani zaka gani wallahi wani abu kadan ya zartar da shi zai zo ya ce maka ai abu kaza ne ya ishe mu misali nan kusa irin wanda zaka gani mutane sun zo game da mutun ya shiga cikin wani yanayi wanda ya kamata in ma a koma ga Allah subhanahu wataala a roki Allah in ruqya shar'iyya ce a mishi ruqya shar'iyya amma zaka gani ana komawa koma bayan Allah a ce a samu kaza a rataya a samu kaza a yi kaza a samu kaza a yi kaza a idan ana kana so hakikanin tauhidi shine ya zamanto ka sallama dukkan al'amuranka yanda bakinka yake hwadi a samu haka aikinka yake nunawa cewa fa tauhidi kake yi ya zamanto ka sallama ma Allah subhanahu wataala aslamtu lillahi rabbil alamin ga baki daya ya yan uwa yana daga cikin hakikanin tauhidi ya zamanto karshen muntahal qasdi inka wal ghaya shine ubangiji subhanahu wataala kada ya zamanto a ce a kana da wani koma bayan Allah subhanahu wataala wanda kake nufata Allahu samad Allah subhanahu wataala shine abin nufi da bukata gabaki dai bukatunka a same ka kawai zuwa ga Allah subhanahu wataala wannan yana daga cikin hakikanin tauhidi yayin wa yana daga cikin hakikanin tauhidi bancin ka kadaita Allah subhanahu wataala fil ibada a same ka kana tauhidul matbu kana kadaita manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wajen bibiya ba za a same ka ba kana cewa kai mai tauhidi ne amma baka kadaita ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wajen bibiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yanda ka kadaita Allah a wajen ibada da bauta haka zaka kadaita shi wajen neman wato amsar wato wannan ibada yaya na koyi ibada shine daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bazan kirkiro wani abu ba bazan zo da wani abu ba in sanyo shi cikin addinin musulunci in zo in ce ina yin tauhidi kuma fa alhali kuma na bar wato kadaita manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da abin da ya shafi ibada kenan hakikanin tauhidi shine ka kadaita Allah da bauta kuma ka kadaita manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wajen bibiya wannan yana daga cikin hakikanin tauhidi ya yan uwa yana daga cikin hakikanin tauhidi kada a same ka kana tsoron kowa sai Allah ba wani aljani ba wani dan tsubbu ba wani masihirci ba wani boka ba wani wanda zai zo kai kake yanzu mafi musibar da ta samu al'umma shine tsoron wani abin halitta tsoron wani koma bayan Allah subhanahu wataala ka gani mutun gashi nan da imani amma yana tsoron wani kai ya mushi wani abu shi awa Allah subhanahu wataala shi kadai zaka kadaita wajen tsoro إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء الله يقول فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين شيطان شيك سورة الدسو دواني الله يقول أن شك جافر يقول وان انصب وان بوك هذا الجسور يقول ثم نجبجي yace na fi jin tsoron shi saboda ka ji akwai kunama ci da yaji tsoron wani dan tsubu me zaka ji tsoron shi kai da Allah subhanahu wataala ya baka kariya Allah subhanahu wataala ya baka kariya ka dubi tarihin magabata shedani ho yake tsoron ya gaba hanya da Umar da Umar to wannan me yake nuna ma tsantsar tauhidin shi tsantsar kadaita Allah da bauta da yi to haka kai ma duk lokacin da zaka zamanto kullun kana tare da Allah ba abin da yake firgita ka ba abin da yake tsorata ka duk abin da kake tunani Allah subhanahu wataala kasancewa lalle idan aka taba Allah shine zaka shiga cikin tsoro saboda ka san waye aka taba ka san wane ne aka taba amma dukkan wani abin halitta dukkan wani mai tsubbace tsubbace dukkan wani boka dukkan wani mai sihiri wallahi kai ya tada ma hankali ma asabaka lam yakul yukhti'uka wa ma akhtaka lam yakul yusibuka dukkan abin da kaga ya same ka wallahi daman bai kasance ba wato zai kubuce maka aka dukkan abin da ya kubuce maka bai kasance ba zai same ka wato ka roki Allah kullun kana mun gani a suratul fatiha malam da ya mana tafsiri iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Allah ji kan da'ir dutsin tanshi wannan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wallahi ya ɗan uwa tauhidi babu wanda ya san irin dadin tauhidi sai wanda ya karance shi ya zamanto yake mu'ayasha da shi kuma yake bauta Allah ya san ubangiji subhanahu wataala shine ya san tauhidi shine zai ringa jin dadi shine zai lokacin da zaka ringa munajati da ubangiji subhanahu wataala kace kaunar ubangiji subhanahu wataala fiye da kaunar da abin da kake ma kowa da komai to wannan duka ya ɗan uwa yana daga cikin hakikanin tauhidi wato duka ka hada irin wannan abubuwa da so wasu da yawa wanda malamai suke ambatawa duka wannan yana nuna mana wato wannan shine tauhidi ashe abinda zan mu fahimta a khulasa idan aka ce tauhidi ba ana cewa ba kawai kadai daga kace ka kadai ta Allah da bauta ya zamanto baka bauta ma wani sai Allah la ilaha illallah shikenan kawai ka tsaya nan a ka bincika ka shiga ka zurfafa wai tauhidin nan menene tauhidin nan yaya ne ne tauhidin nan wannan zai ƙara ƙarfafa maka imaninka zai ƙara ƙarfafa maka kusanta ga ubangiji subhanahu wataala Allah subhanahu wataala ya datar da mu ya ɗan uwa wannan kaɗan daga abin da ya shafi tauhidi a darasin da zai ringa kasancewa a wannan rana zai kasance kenan halka ta tauhidi muna roƙon Allah subhanahu wataala ya datar da mu littahi na farko littahi ne na fadlul islam wato falala ta musulunci wanda littahi ne wanda yake ba mai yawa ba ya ɗan uwa duka malam ya kawo mana fasali ko mu ce babe 13 ne a ciki babe 13 zan mu karanta shi ya zama toshin huda ce ta wato abin da ya shafi fara wannan halka ta mu ta tauhidi yanda a irin wannan lokaci ta yanda al'umma suka kasance suna musulmi amma ba su san ba menene musulunci mutane suna musulmi amma musuluncin babu shi tattare da su suna musulmi amma ba su da wato ruhin cewa wa musuluncin nan da nake da wani abu ne wanda nake da kima wani abu ne wanda yake da falala to za mu gani irin yanda malam a wannan littafi ya ambato mana falalan musulunci da abin da ya kamata mutum musulmi ya nisanta da abin da ya kamata ya rike da dukkan wani abu wanda yake da alaka da musulunci shine wato ya kawo mana wato a cikin wannan wato littafi malam mai littafin nan shine Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab Muhammad bin Abdul Wahhab ghaniyun ani ta'rif wato idan aka ce Abdul Muhammad bin Abdul Wahhab kowa ya san shi saboda barma yana daga cikin sunan da makiya sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da makiya aqidat tauhidi suke ma ahli sunna shine mine wahabiya wahabiyawa cewa ne ɗan wahabiyawa ne to alhamdulillah yace ai wahabiyawa Muhammad bin Abdul Wahhab ne ake cewa amma idan ka duba shi Muhammad bin Abdul Wahhab in menene yake zawwa da shi shine zaka gani mafi yawan litattafan Muhammad bin Abdul Wahhab idan ka dauka zaka gani kawai yana kawo ma ne qala Allahu qala Rasulullah kenan ashe madan la yau dan kana bibiyar wanda yake kama qala Allahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallama wato dan an danganta ka da shi kai ba ma wannan ba shi mi sunan shi Muhammad bin Abdul Wahhab aka dauko Wahhab daga wa Abdul Wahhab to wane ne Al Wahhab Allah subhanahu wa ta'ala to an ce wane ba wahabiye ne wane mai bin Allah ne kenan kaga alhamdulillah alhamdulillah mu masu bin ubangiji subhanahu wa ta'ala ne to Muhammad bin Abdul Wahhab cikakken sunan shi shine Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali At-Tamimi an aihe shi a kasar Saudiya a garin Uyaina hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama tana 1115 wanda miladiyya tana 1703 aka aiki wannan bawan Allah wanda ya rayu wato a nan garin Uyaina wanda arewacin Riyadh ne an san Riyadh asima ta wato abin da ya shafi Saudiya ya rayu a wannan ƙasa, ya tashi neman ilimin shi a wannan gari, gari nasu, wanda har ya harrace alqur'ani bai kai ba shekara 10. Bai kai ba shekara 10 ya harrace alqur'ani. Ya tashi mahaifin shi malami ne, a wata ruwaya kakan shi ma malami ne, akwai ammin shi da khali'in shi duka malamai ne. Ashe ya tashi a turban malumta, dan malam shi kan malam kuma shi ma malam. Allah subhanahu wataala ya ma rayuwar shi albarka. Ya zamanto ya tashi kuma tun yana da ƙananan shekaru, Allah subhanahu wataala ya mishi kaifin kwakwalluwa ta yanda in ya rike abu kawai ya harrace. Kuma Allah subhanahu wataala ya bashi wato abin da ya shahi wato irin baiwa ta yawan karance-karance. Kasan duk lokacin da aka ce ma wani yana yawan karance-karance, to mutum zai tara wato ilimi wanda yake mai yawa. To Allah subhanahu wataala ya bashi wannan baiwa, kuma ya bashi baiwa ta abin da ya shahi wato kaifin kwakwalluwa. Tun yana karami yake neman ilimi, ya tashi ya karanci fiqhu da abin da ya shahi tafsiri da abin da ya shahi hadisi a wajen mahaifin shi, wato shine Abdul Wahhab bin Sulaiman. Haka ya rayu har tsawon lokacin da ya fara girma, ya fara abin da ya shahi bulaguro zuwa ga abin da ya shahi neman ilimi. Ya tahi Madina, ya tahi Makka, ya tahi Iraq, wanda a Iraq ya tahi Basra, wanda kuma ya tashi a rayuwar shi sai zamanto a zamanin su mutane wato sun dukufa game da abin da ya shafi shirka da bautar wato gumakai da tawassuli, wanda aka hana tawassuli da kaburbura da sha'awa. Kaga mutun ya shahi yana haka ita wacewa zan mutun zai shahi kabari ya ringa shawawa a jikin shi, kai har lokacin a irin yanayin irin kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutane suke zuwa suna yin abubuwa na bauta. Wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi adda Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad, ya Allah kada ka sanya kabari na ya zamanto wani abun bautawa ne, wani gumki ne, ko wani abun bautawa ne. To wannan da ya tashi cikin wannan sai zamanto kuma babu irin malamai masu inkari game da abin da ya shafi akida. To he wara wato shi yasa yahi bazai zaka ga duk mafi yawa littattafan Muhammad ibn Abdul Wahhab akida ce, zaka ga mafi yawa littattafan shi akida ne, kuma yahi karhi anan ya bada kima sosai a bangaren abin da ya shafi akida. Ya tafi Basra, wanda can ma ya iske nafsu shai abin da ya shahi shirkiyat, hada bautan Allah subhanahu wataala da wani ababe da yawa, wanda ya fara raddi ga wannan. Karshe yana daga cikin littafin shi da ya allafa kitabu tauhid, wanda littafin da ake gogormaya da shi game da abin da ya shahi yan bid'a, har yau kuma sun gaza, wanda kuma ba ta yanda za a yi su iya mishi, saboda ba wai maganar shi bace bai kama a littafin, kawai ya ce ma da ya fara ma wa qauluhu ta'ala ya fara ma da shi ya fara maka. Yana daga cikin kissa da malamai suke badawa, wani malami yana ta kin Muhammad bin Abdul Wahhab, kada ku ringa bin shi, kada kaza kada kaza, sai aka samu wani daga cikin dalibai sai ya dauko kitabu tauhid sai ya cire bangon, sai kai ma malam ya ce malam wannan littafin ne nake so in gani zan fara karatun shi, yace nake so a duba mini. Malam ya duba littafi ya karanta ya ga kawai a ce wa qaulullahi ta'ala wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'a wa qauluhu ta'ala alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam lamma ba'atha mu'az ila al-yaman awwal ma tad'uuhum ilayhi shahadati an la ilaha illa Allah. Yake ni malam yace kai, yace wannan littafin ya cancanta a karanta shi, saboda littafi ne ba abin da ya kumsa sai ayoyi da hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, shine kitabu tauhid. Sai aka ce to wannan ai na Muhammad bin Abdul Wahhab ne, to sai kowa kowa irin ta Abu Sufyan sharruna ibnu irin sharruna. To ka gani yana daga cikin abin da ya ba zai kanshi shine abin da ya shafi akida, kuma da tattafan shi sai ya zamanto kawai qala Allahu qala Rasulullah, daga ya kama aya sai ya kawo ma hadisi, wanda a cikin wannan littafin ma zan mu gani kawai aya ce da hadisi yake kawo maka, aya ce da hadisi, aya ce wato da abin da ya shafi hadisi. To malam ya tashi a cikin gida na ilimi, kuma ya yi bulaguro gariruwa daban-daban game da abin da ya shafi neman ilimi, wanda har ya kai lokacin daga Basra da abin ya ƙi cinyewa, wato ya zamanto he da ya dawo garinsu, saboda ka san duk lokacin da kace zakka kasa tauhidi zakka fara karatun tauhidi to idan akwai mutanen hu a waje to sai a hankali zai zaman to za a ringa kiyayya da kai zaka gani zai a ce wani haka za kafirta mutane ko wani kaza wani kaza wani kaza zaka ga ana nisanta da kai to zai zaman to har sai da ya kai ya bar garin nan ya dawo garin su to da ya dawo garin su kuma nan ma da ya aka ci gaba da gwagwarmayar tauhidi karshe da Allah subhanahu wataala ya nufata saboda aqida ce tauhidi ne ake Allah subhanahu wataala sai ya kawo mushi dauki akwai Muhammad bin Ali Saud sai ya zo ya ji labarin shi daga hanyar wani amman shi ya zo ya isko shi ya duba ya ga yace menene kake karanta kaza da kaza ya gani ai wannan abun shine ya fi cancanta to wannan shine mafarin assasa daula ta Saudiya ta farko farko da Muhammad bin Abdul Wahhab da Ali Saud sai zaman to shi bangaren ilimi shi kuma bangaren abin da ya shafi mulki shi yasa Saudiya har yanzu ka gani tahiyyar da take yi bangaren ilimi da bangaren mulki zaka ga akwai bangaren malamai kuma akwai bangaren wanda suke mulki ne sune wannan akai daular Saudiya al-ula akai daular Saudiya saniya yanzu wanda take ci ita ce daular Saudiya as-salisa to wannan yana daga cikin kuma abin da ya ƙara ƙarfafa ma daular ya zaman to tauhidi kadai ta Allah subhanahu wa ta'ala kuma wannan sai kai duba kaga wata ishara ce ta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya roki Allah subhanahu wa ta'ala kada a sanya kabarin shi wato wani abun bautawa kai yanzu a duniyan nan da ta rikice da yanda al'ummu suke bauta ma komai kake gani in ba dan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya wato irin daula ta Saudiya tana kan abin da ya shafi aqidar tauhidi da ya kake ga kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da ya kake gani kabarin wani manzon Allah irin wanda ake dauka wasu shehunnai ka duba kaga yanda ake yin a wajen kaburburan su wallahi al'umma suna bukata ga tauhidi fiye da yanda suke bukata abinci fiye da yanda ake bukata abinci haka mutane suke bukatar tauhidi saboda hatta cikin al'umma nan shekara ɗaya ko biyu baya a zandar da magaran nan wani kauye wai wani yazo kauye yace wai saman wani dutse wai annabi ya bayyana koyanin shi kawo mutane suka je ake kwarkware dutsen ana cinye kasai ana jika kasa ana cinya kai wani abun in ka gani sai ka dauka mutum kamar bayyana hankali dan wani yake bada labari wai wani shehu ne ya mutu an dauki makara an je an binne shi kan a zo ba mai roba makarai duk an kakkarya ta kowa ya dauki raban shi to wanda suke daukar ice makara a dauki kasa a jika a dauki kaza to ma baluka a ce yau ba hannun masu tauhidi ba kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake shi yasa daga kazo ka fara kaza kaza la 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 hayya 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 iga ba Allah subhanahu wataala ya kara kare mu
amin
to ya yan uwa Muhammad bin Abdul Wahhab haka ya rayu wannan dai gajeriya wato abin da ya shafi wani daga abin da ya shafi rayuwar shi har yazo ya mutu wato hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana 2206 miladiya tana 722 yana daga cikin littattafai da yake da wannan littafi da zan makaranta shine Fadlul Islam mantin shi nan kusa akwai Usulus Salasa mantin shi akwai Kashfush Shubuhat mantin shi akwai irin Masailul Jahiliyya mantin shi akwai Kitabut Tauhid mantin shi akwai irin littafi da yake da Mukhtasar Siratul Nabi sallallahu alaihi wasallam da suran abin da ya shahi wato littattafai shi to wannan a takaice wato shi Muhammad bin Abdul Wahhab wannan littafi nashi shine Fadlul Islam wanda littafi ne wanda zai gayi mana irin hakikanin wato abin da ya shafi musulunci lokacin da zaka ringa karanta wannan littafi ya kamata ya zama to malamai suke cewa wannan littafi a samu mutum ko da yaushe yana kokkoma karanta shi saboda abu ne wanda yake tattare da kai musulunci tattare da kai yake har sai lokacin da ka zama to ka mutu in matukar wato muna roƙon Allah subhanahu wataala ya tabbatar da mu akan abin da ya shafi addinin musulunci to wannan alittahin zamu samu wato daga cikin irin fa'idodin da zamu samu a cikin karanta wannan littafin shine zai sanya ka ka ringa wato tunano da halarto wato abin da ya shafi ni'imar da Allah subhanahu wataala ya yi maka akan wannan addini lokacin da kake halarto ni'imar da Allah ya maka akan addini ashe to sai ya nuna maka wajibi ya zamanto ka godewa Allah subhanahu wataala kuma ya zamanto wajibi kai aiki da wannan addinin da Allah subhanahu wataala wato yayi maka ni'ima wato a gare shi sannan kuma ka nisanci dukkan wato wani abu wanda yake koma bayan addini ko kuma wanda zai warware maka wannan addini ko kuma ya tauye maka shi ko ya zamanto ya rage maka wata daraja a cikin abin da ya shafi addini to yana daga cikin abin da zamu samu wato cikin karanta wannan abin da ya shafi littafi haka yana daga cikin abin da zamu samu wato daga cikin wato karanta wannan littafi malamai suke cewa irin halarto da falala da abin da ya shafi musulunci wani sababi ne wanda zai tabbatar da kai ka samu tabbatuwa akan wannan addini kuma ka ringa kula da shi duk lokacin da abu kana tunano irin martabar da yake tattare da kai irin yanda kake kaunar shi irin yanda yake da kima a wajenka eske zaka yi wasa wannan abin ya kubce maka ba za ka yi ba wasa to shi yasa lokacin da zaka ringa karanta irin fadloli ta musulmi na musulunci to sababi ne wanda zai sa ka tabbata wato a cikin wannan wato abin da ya shafi addinin musulunci aka malamai suka ce yana daga cikin falalar da mutum zai samu wajen karanta irin wannan littattafai shine za su ƙara ma musulumcin ka ƙarfi kasancewa fa ashe wannan abu da nake rike da shi ashe ba ƙaramin abu bane ba za su ƙara mishi ƙarfi za su sa ya zamanto dukkan wani abu matukar abin addinin musulunci ne za ka yi matukar kokari ka yi aiki da shi to wannan yana daga cikin ababen da za mu samu idan muna karanta wato irin wannan littattafai haka yana daga cikin abin da mutum zai samu shine zai sanya maka wato irin gudun abkawa ga wani abu wanda yake na bid'a ga wani abu wanda yake na kirkire saboda zan mu gane a cikin malam ya kawo mana irin babe ya mana nan musamman akan tahziru minal bid'a irin tsoratarwa game da abin da ya shafi bid'a saboda bid'a musiba ce bid'a wato fitina ce to wannan idan kana karanta wannan to duk abin da aka ce ba wannan abu bid'a ne wannan abu kirkire ne wannan abu sabo ne a addinin musulunci to zai sa ya zamanto kana tsantseni wato game da abin da ya shafi abkawa ga irin wato wannan aiki sannan wannan falala ta musulunci a cikin wannan littafi za mu gani irin yanda waƙi'inmu yake a tattare da shi a wannan yanayi da muke ciki wato za mu gani irin yanda musulunci ga yanda ya bada falalar kaza ko kuma ga yanda ya kawo mana kaza ya kawo mana kaza to shin mu muna aikata wannan abin da musulunci ya kawo mana ko kuma koma bayan shi muke daukan wani to wannan shi ma za mu gani daga cikin ababen da za mu gani wato a cikin wannan littafi irin yanda tariƙa da malin ya kawo a cikin littafin shi wajen karatu zaka gani kawai zai kawo ma aya ce da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai wasu wurare zaka ga ya kama maganan malamai amma babu wata magana wanda daga bakin shi ce zai kama kawa abin da ya kama qala Allah qala Rasul sallallahu alaihi wasallam qala sahaba dama shi addini menene shine qala Allah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam to haka malam ya taho mana wato a cikin wannan littafi zaka gani daga ya ce ma wa qauluhu ta'ala kaza kaza sai koro maka kuma da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan zamu yi kokari irin manhajin da zamu dauka wajen karanta wannan littafi zamu zamanto dukkan ko aya ko hadisi da malam ya kawo mana zamu yi kokari mu gani mun alakanta ta da abin da ya shafi tauhidi sannan kuma a ƙarshen kowane babe zamu ringa dubawa mu gani wani waƙi'i muke ciki yaya wannan baban yake da irin wato halin da muke ciki da shi wato a yau da gobe na rayuwarmu kina wannan zai taimaka mana abu na kuskure ya zamanto mun gyara abin da yake kuma wanda muna yin shi ne daman ya zamanto mun rike mun karfafa mun ci gaba da aikatawa Allah subhanahu wataala ya datar da mu kinan zamu fara wannan littafi lokaci yayi to insha Allah kinan sati mai zawwa kinan sai ya zamanto mun fara duk da musan baya ƴan uwa littattafan nan mun yi ta neman nuskha da ba a samu ba ban sani ba ko daga baya za a samu in kuma mutun ya samu mutun jami'u mutunul aqida jami'u mutunul aqida wannan mai littafi lina aqida akwai mai yawa ga irin shi nan akwai irin shi akwai kuma wanda ya fi wannan mai littafi 19 ne to akwai wanda yake babban shi mai littafi 52 ko na'am
kenan mi littafin 52 idan mutun ya same shi wannan yafi ya zaman to ya dace inda littafin zaka samu wannan wato fadlul islam a cikin shi sannan kuma insha Allah da ya halakai zamu yi matukar kokarin duk karatun da za a yi na tauhidi in mun gama wani littafi ya zaman to mun tsako wani littafi daga cikin wato jami'u mutulul aqida sayanan mutun idan ya zaman to ya samu wancan mai 52 to duk littafin da za a sa da iko Allah ba za a kewaye shi ba insha Allah akwai littafin mala ana samun su to alhamdulillah kenan ana samun littafin wannan insha Allah kenan sati mai zawa sai mu tashi kan farkon babi da fata abinda muka faɗi daidai Allah subhanahu wataala ya bamu lada kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana ya shaye shi daga cikin zukatan mu Allah subhanahu wataala ya karfafa wannan komiti Allah subhanahu wataala ya yi ma rayuwar mu gabaki daya albarka اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.